أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد Imam Musulmi, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake bamu wannan dama na sake kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka. Darussa wanda suka shahi kyawun ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci. Da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfane mu cikin abin da za mu ambata insha Allah. Muna bayani dangane da abin da ya shahi ƙarya, inda muka bayyana bayanai na malaman akhlaq dangane da abin da ya shahi ma'anan ƙarya da kuma hakikanin ƙarya. Saboda haka mun bayyana mustawoyi guda uku, wanda muka ce dukkan waɗannan mustawoyi guda uku din yana iya kasance mutun yayi ƙarya a cikin su. Mun ce akwai ƙarya akan mustawan magana, akan mustawan zance, ya kasance mutun ya bada labarin wani al'amari sabani yanda yake. Hakanan akwai ƙarya akan mustawan aiki, ya kasance kenan mutun yayi aiki zahiran aiki ne wanda yake misali yana nuna tsoron Allah, amma a batinin shi bai sifantuwa da haka. Hakanan kuma mun nuna akwai ƙarya a mustawan iddiyayin manya-manyan makamomi na kyawun ɗabi'u da kuma tarbiyyar zuciya. Ya kasance kenan mutun yayi da awon wata sifa daga cikin sifofi managarta, alhali shi kwata-kwata baya da alaka da wannan sifa din. Wannan yana da hadari sosan gaske. Saboda haka muna da bayanai daga Imam Ali alayhi salam, tsawatarwa ne dangane da haka, kuma jan hankali ne dangane da mutum ya kasance ya ji yayi iddiyayin wasu makamat na addini, na tarbiyyar zuciya, na kyawun ɗabi'u, alhali shi ba a halin shi bane. Kenan mutum ya nuna cewa shi yana jin tsoron Allah subhanahu wata'ala, ko yana kwaɗayin ladan Allah subhanahu wa ta'ala, amma babu wani abin da yake nuna haka a aikace tare da shi. Shi yasa yazo cikin hadisi daga Amirul Mu'minin Imam Ali alayhi salam, hadisi wanda yazo a cikin Usulul Kafi cikin Mujalladi na 2 shahi na 343, babin da yake magana dangane da ƙarya, hadisi na 21. Imam Ali alayhi salam yana cewa cikin wannan hadisin, iyyakum wal kizb fa inna kulla rajin talib wa kulla khaifin harib. Imam Ali alayhi salam yake cewa na ja hankalinku, ina tsawatanku, ina ja hankalinku dangane da ku nisanci ƙarya, kar ku yi ƙarya a cikin makamat na addini, kada ku yi ƙarya a cikin darajoji da matsayoyi na kyawun ɗabi'u da kuma manya-manyan sifofi na tarbiyyar zuciya. Saboda mi? Saboda fa inna kulla rajin talib, duk wani wanda yake kudin abin da yake gun Allah subhanahu wata'ala, to ya kamata ya kasance ya nema ne. Aikin ka zai nuna cewa kai kana kudin abin da yake gun Allah subhanahu wata'ala. Wa kulla kha'ifin harib, hakanan kuma duk wani wanda yake jin tsoron Allah subhanahu wata'ala yakan gudu, yakan nisantan duk wani abin da zai kai shi zuwa ga azaban Allah subhanahu wa ta'ala. Kenan wannan zai nuna mana duk mutum da ya kasance yana nuna cewa shi mai sifantuwa ne da khauf da raja, to aikin shi ya nuna haka, ba kawai kasance ba ya iddiyai. Saboda idan ya iddiyai alhali aikin shi sabanin haka ne, to ma'anan wannan iddiyain shi ne ƙarya, to yana ƙarya kenan. Saboda haka kai can shi da aikata haka. Kina aila takzibu fi iddi'aikum ar-raja' wal khawf min Allah wa zalika li anna kull rajin talibun lima yarju sa'in fi asbabihi. Mene muka bayani? Kenan ka ku iddi'ayin makamomi wanda ba ku dauke da su. Duk wani wanda yake kwadayin wani abu yakan harrakawa ne, yakan motsawa ne zuwa ga wannan abin da yake kwadayi. Hakanan duk wani wanda yake tsoron wani abu yakan nisantan shi ne, bai kusantan shi. Saboda haka wannan yana nuna mana muhimmancin mutum ya san ƙarya, akan dukkanin mustawoyinsu domin ya kasance ya nisance su. Saboda wani lokaci shedan zai yaudara mutum ya kasance ya aza shi akan wani mustawa na ƙarya, dan yana ganin cewa shi baya ƙarya. Misali a cikin magana sai ga cewa shi ya nisanta da ƙarya kenan, ashe yana ƙarya cikin aiki. Duk ya nisanta daga ƙarya daga cikin magana hakan da kuma cikin aiki, sai zamanto ya ji ya hada cikin ƙarya dangane da idda ayin makamomi na addini, alhali shi ba ahalinsa bane, sai zamanto yana cikin wannan ƙarya da. Kenan sanin wannan yana da muhimmanci kamar da malaman akhlaq suka bayyana. Sai kuma dangane da abin da ya shahe matsayin ƙarya, ko in ce matsayin ƙarya a mahanga na Alƙur'ani mai girma da ma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Za mu iya cewa a takaice mahangan waɗannan ababen guda biyu da Alƙur'ani da Sunna dangane da ƙarya wani abu ne wanda yake bayyana shi ne kan cewa ƙarya abin zargi ne, ƙarya mummunan sifa ne, ƙarya abu ne wanda zai kai mutum wuta, ƙarya bai haɗuwa da imani. Wannan duk mahanga ne wanda Alƙur'ani ya bada da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, kamar da za mu gani cikin ayoyi da kuma hadisan da za mu bayyana. Saboda haka nan wurin malaman akhlaq suna cewa al-kizbu aqbahu zunub, wato mafi munin zunubi shine ƙarya. Wato cikin zunubai ma akwai zunubin da yake da muni, akwai wanda yafi muni, to mafi munin zunubai shine ƙarya. Wa akhbasul quyub wa ashna'uha, hakanan mafi munin aibobi da mafi lalacewan aibobi ƙarya kenan. Wanda in zamu zo mu duba cikin wanga zamanin da muke ciki, ƙarya ya kasance wani abu ne wanda yake mai saukin gaske. Cikin sauki mutum zai iya ƙarya, sawa'an cikin magana ne ko cikin aiki ne ko kuma cikin idda'ayin makamomi na addini. Cikin sauki mutum zai iya yin ƙarya, wani lokaci ma zai ɗauka cewa ba zunubi ba ne, amma ya kasance yanzu ƙarya ya kasance sana'a da shi ake neman duniya wurin ɓata wasu mutane, da shi ake neman duniya wurin ɗaga wasu mutane. Gashi nan dai iri-iri, amma ya kasance mutane ba su san ma ka kawo musu maganan cewa ƙarya ya haramta, ƙarya baya da kyawu. Duk lokacin da suka tashi aiwatar da ƙaryansu kawai za su je su aiwatar, ba abin da ya dame su, saboda suna ganin cewa kawai shikenan, kawai rayuwa ai ta tahiya, saboda an riga an saba ya kasance rayuwa, ya kasance al'ada, kuma ta hanyar shi ne ake samun manafi da dama, saboda kawai ana aiwatarwa. Amma an manta, an gafala dangane da tsawatarwa na Allah subhanahu wata'ala, an gafala dangane da tsawatarwa na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma na iyalan gidansa tsarkaka, sai zamanto mutane kawai suna abin harkan gabansu. Shi yasa tasirin ƙarya da kuma irin nata'ijin da ya haifar a cikin zukatan mutane, kamar da za mu gani cikin darasin da zuwa gaba dangane da haka, mutum sai ya kasance ya kasa fahimtar mutane, al'amarin mutane sai zamanto ya ɗore mutum kai. Al-misali za mu ga cewa Alƙur'ani mai girma yana ishara dangane da abin da ya shafi ƙarya, yana bayan dangane da abin da ya shafi ƙarya. Yana cewa dangane da ƙarya, innama yaftaril kadhiba allazina la yu'minun, abin sani kawai mutanen da suke kirkiran ƙarya ya zamanto sun haɗe wani abu wanda baya da tushe, sun haɗe wani abu wanda yake baya da asali, ko sun aiki sabanin abin da addu'a cikin zuciyarsu, ko sun idda'i sabanin sifan da suke dauke da shi. Waɗannan mutane duk wanda yayi wannan ya nuna kenan mutum baya da imani, inda mutum ya yi imani ba zai haka ba. Saboda Alƙur'ani ya ce abin sani kawai wanda duk suke irin wannan aikin sune mutanen da basu da imani, wanda basu yi imani da Allah subhanahu wataala, ko da ko sun ce sun yi imani, kamar da yake dewa mutane suna idda'i a bakinsu cewa su mu'mine ne, su sun yi imani da Allah subhanahu wataala, su sun gaskata da Allah subhanahu wataala, amma aikin su zai tabbatar maka da cewa wannan mutane basu yi imani ba, suna idda'in abin da yake bai da asali, abin da yake bai tabbata ba. Saboda haka lazumi ya kasance mutun ya haji tsoro irin wannan bayanai domin imani shine tushen komai namu imani shine asalin komai namu in imanin mutun ya tabbata sauran ayyukansa na kwarai su ma za su hau amma idan imanin mutun ya rushe to babu abin da zai saura kuma wanda zai kasance kenan tushe na ayyuka na kwarai kenan mutun ya kasance ya shiga cikin hayacin shi kar ya rudu da abin da mutane suka saba da shi kada ya zamanto ya gafala daga tsawatarwa da Allah subhanahu wataala ya dangane da ƙarya da kuma nuna sifan mutanen da ba su yi imani ba haka nan Allah subhanahu wataala yana bayani dangane da wasu mutane wanda suka saba ma Allah subhanahu wataala alƙawalin da suka yi Allah ta'ala yake cewa fa aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yawmi yalqawnahu wato Allah subhanahu wataala ya bibiye su da kenan munafinci a cikin zukatansu saboda me saboda abin da suka kasance suna aikatawa a cikin zukatansu har zuwa ran tashin kiyama ila yawmi yalqawnahu har zuwa ran da za su haɗu da Allah subhanahu wataala sai Allah ta'ala ya ce me yasa ya musu haka bima akhlafu Allah ma wa'aduhu saboda saba wanda suka yi ma Allah subhanahu wataala abin da suka yi masa alqawli wa bima kanu yakzibun sannan kuma saboda abin da suka kasance suna yi na ƙarya kenan saba alƙawali mu Allah subhanahu wataala yin ƙarya yakan sa ya kasance mutun ya dauke sifa ta munahinci har ya zuwa kuma ran da zai mutun zai haɗu da Allah subhanahu wataala watan kenan ma'anan shi shine mutun ba zai cika da imani ba mutun ba zai mutu ba akan imani zai haɗu da Allah subhanahu wataala akan wani hali na munafinci saboda me saboda saba alƙawali da yake saboda ƙarya da yake kidan mun ya nuna mana kenan ƙarya tana da hatsari sosan gaske ƙarya abace wanda za ta rusa imanin mutum ƙarya abace wanda za ta sanya mutum ya mutu akan munafinci ƙarya abace wanda za ta halakar da addinin mutum da kuma lahiran shi gaba daya kina amma hangana alqur'ani mai giran zamu ga cewa abu ne wanda yake da hadari sosan gaske kuma wanda ya kasance lazim ya zamanto an nisanta haka muna da hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda yake cewa almu'minu idha kaziba min ghairi udhrin la'anahu 70000 malak yake cewa mu'mini idan ya kasance yayi ƙarya ba tare da wani uzuri ba nan gaba zamu yi bahasi dangane da ƙarerakin da aka yi istisna'i wanda uzuri mutum uzuri ya kama mutum zai iya yi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi yake cewa duk wanda duk mu'minin da yayi ƙarya ba tare da wani uzuri ba mala'iku 70,000 za su la'ance shi 70,000 malak wato mala'iku 70,000 za su la'ance shi in yayi ƙarya yayi gangancin ƙarya ba tare da wani uzuri ba wa kharaja min qalbihi natnun hatta yabluga al'arsh sannan wani wari zai hita daga cikin zuciyar shi har sai ya kai ga al'arshin Allah subhanahu wataala fayal'anuhu hamalatul arsh sai kasance mala'iku masu kuke da al'arshin Allah subhanahu wataala su la'ance shi sakamakon haka wa kataba Allahu alaihi bitilka al-kizba 70 zinya sannan Allah subhanahu wataala zai rubuta mai dalilin wannan ƙaryan da yayi zunubin zina 70 ahwanu zana ma ummi mafi saukin kuma zinan da Allah ta'ala zai rubuta masa shine kan mutumin da yayi zina da uwarshi wannan hadisin ya zo cikin Biharul Anwar cikin mujalladi na 72 shahi na 263 babin ƙarya hadisi na 48 wannan hadisi yana girgizawa wannan hadisin yana jijjiga mutum wannan hadisi ya kamata ya kasance wa'azi kuma abin lura ga wanda yake sifantuwa da sifa ta ƙarya da wanda yake aiwatar da ƙarya babu alkhairi kenan tare da mutum da yake ƙarya ba tare da wani uzuri ba na harko dai mala'iku 70,000 za su lance shi sannan wannan ƙaryan da zai hita bakin shi asarar kanshi madiya shine ya kasance ko da yake wannan mutum ba zai ji shi ba amma mala'iku suna jin shi wani wari ya hita daga cikin zuciyar shi wanda zai kai haya kasance gal arshi mala'iku da suke dauke da arshi za su lance shi saboda wannan sannan kuma a rubuta mai zinabin kam mutun da yayi zina su 70 kuma fi saukin zinan da za a rubuta masa mutun da yayi zina da mahaifiyar shi wannan wani irin zinubi ne wani irin hadari ne wannan zinubin ke dauke da shi amma ka duba ga yanda mutane suka dauke shi wani abu mai sauki ba ruwan su ba abin da ya dame su suna yi ƙarya duk lokacin da suka ga dama dan su ba mutane dariya dan su samu duniya dan su daga wasu mutane dan su kada wasu mutane ko abin da ya kama da haka to lazim ne kasance mutun ya shiga hayyacin sa kuma ya yi kokarin ganin cewa tarbiyantar da kanshi ya gurgudu ya yaki zuciyar shi domin ganin cewa bai sifanta da wannan mummunan sifa din ba saboda abin da take dauke da shi na miyagun sakamako da kuma natijoji wanda yake da tasiri akan mustawan duniyar mutum haka nan kuma akan mustawan lahirar shi wannan kenan a takaice dangane da abin da ya shahi wannan bayanin da fatan Allah subhanahu wataala ya amfane mu sallallahu ala sayidina muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin